أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو يا تبتك الله سبحانه وتعالى الله ميقوى ميقومي وانا تكين إيقوان شد أمن تي وشي قدر تحد ورمو أولنا يمتي نرانا الثلاثة شاتر ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da nawa da wata 5 ga watan 9 miladiya ta 2023 domin ci gaba da karatun mu na wannan littafi Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan shi a darasin da ya gabata wato mun karanta hadisi na Abdullahi bin Abbas wanda malam ya kawo mana a cikin wato baban alhurman Makka wanda mun gani Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada yawmal fathi ranar da aka yi fathu Makka wato ranar da aka bude Makka da yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hijrata ba'da al-fath wato babu hijira bayan an yi fathu Makka bayan an bude Makka wato ta zamanto gari na musulunci sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake walakin jihadun waniyya sai dai akwai jihadi da abin da ya shafi niyya wanda bayani ya gabata akan wannan a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam da yawmal fath yake cewa inna hadha albalada harramahu Allah yawma khalaqa Allah as-samawati wal ard ai wannan birni wannan gari Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mishi al-hurma tun lokacin da ya halicci sammai da kasai fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawmil qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan gari na Makka yana dauke da wannan alhurma tashi ila yawmil qiyama hayya zuwa tashin alqiyama wa innahu lam yahillu alqitalu fihi li ahadin qabli annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a taba halitta ma ba wani wato ya yaki Makka sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gaman aka halitta mishi sannan kuma yace shi in ma walam yahilla bi illa sa'atan min nahari wato abinda aka halitta ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wani dan yanki kadan na daga abin da ya shafi yini shine daga baki bayan gushewar rana zuwa wajen sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawmil qiyama wato Makka tana da alhurma hayya zuwa tashin alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanya mata wannan alhurma النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يعابد شوكه أمكا حتى دع سرون إتي لزي هدو بزا أتري شبا شما ينادى الحرمات كم ونا حرمي إذن إتي نبزا كأتري شبا من دمار مي سكي غنن شوا قودا إتشان كي كشب كاش ما وصل لك سكي مار مي سكي غنن إذن كي كشب كإتشان سننك ما كان سوك كريو كي ونا أنواني باب لئي كان إياي حقن amma wasu malamai suna ganin cewa ko da kai ka shibka shi bai halatta ka cire wato wannan iccen annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yunfaru saiduhu haka wato wani abu wanda na dabba da take yawo anan ba ka je baka farauto ta ko kuma ka tsorata ta ya zamanto ta zabura ta tashi ta bar wannan wurin hatta da misali irin tantabaru da suke nan cikin harami baka zo baka yi furka tsora ta su ga baki daya wannan shi ma bai dace wa anjan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace wala yultaqatu luqtatuhu illa man arqaha haka kuma ba a tsuntuwa a harami a Makka idan kai tsuntuwa ba za ka dauka ba sai dai ne sai dai mutumin da zai zamanto yayi shela ita kuma sheda harami idan kai tsuntuwa a haramin Makka sheda ce zakai har sai ka samu wannan mai ita har sai ka mutu a irin wuraren mu inda ba harami ba in kai tsuntuwa zakai shelar ta har zuwa shekara guda idan tai shekara guda wannan ya halatta ka iya amfanuwa da ita amma matakar ba ta yi ba wannan ba zakai iya amfanuwa da ita to amma idan a harami ne a harami misali a Makka haramin Makka kai tsuntuwa to ba kai ba cinta sai kai ta shela har ya zuwa wato rasuwarka har ya zuwa mutuwarka shi yasa darasin da ya gabata mun yi bayanin cewa alhamdulillah yanzu akwai wurare da aka bude ofishi ofishi wanda ake ce mishi sundukul amana wato idan kai tsuntuwa nan zaka je ka aje cewa kai tsuntuwa abu kaza ne gashi nan ka bada shi kuma wanda ya yadda abu can zai je ya bada sunan shi a dauki lambar kartin din shi ya bada sunan shi ya wasafa abin da yayi tsuntuwa cewa ya yadda kaza ne kaza ne kaza idan an kawo sai a bashi idan ba a kawo ba kuma sai ya zamanto yayi jira lokacin da aka kawo inda lambar shi sai a bashi idan kaga wannan an dan kawo ma mutane sauki cewa idan ka dauka zaka kai wannan su wanda wannan maktabin yana nan kullun akan cigiya ne wanda ya yadda ya je ya amsa a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wala yuhtala halahu wato a Makka duk icce hatta da icce wanda yake bushashe ba a cire shi bushashe icce ma baka cire ba barantana wanda yake danye idan wannan hadisin yana nuna mana irin yanda alhurman Makka take da kuma abin da ya shafi hijira wato babu hijira wato babu hijira bayan wato an yi fathu Makka idan bayan an bude Makka da yaki babu hijira wato saboda Makka ta zamanto gari ne wanda yake amintacce gari ne wanda yake da imani sannan kuma wannan yake mana nuni cewa Makka ba za ta dawo ba cewa gari ta koma garin kafirci ba za ta dawo ba har alkiyama ta tashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hijrata ba'da alfath saboda ta zamanto gari gari na musulunci shi kuma babu hijira daga garin musulunci ka tashi ka ce zaka koma ina to baka koma ba garin kafirci shi hijira shine daga garin kafirci inda aka hana ka yin addini ka tashi ka koma gari na musulunci wato inda za a barka kai wato addinin ka sannan wannan zan mu gani wato abin da ya shafi mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wani alama ta ingancin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya bamu labarin wannan cewa Makka kenan za ta dawwama a gari wanda yake na musulunci har zuwa ina har zuwa tashin alkiyama sannan a wannan hadisin zan mu gani irin kwadayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi isar da hukuncen abin da ya shafi haji kaga duka wannan malam ya kawo mana sune a cikin wato kitabul hajj sannan zan mu gani bai halatta wato game da abin da ya shafi Makka mutun ya shiga Makka da yaki Makka ba ka shige ta ba da yaki annabi sallallahu alaihi wasallama kadai aka ba ma wannan alhurma shi ma kuma wani yanki ne wato aka bashi na alhurmai mun huce da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato alhurmar da take ta Makka ta jiya to yau ta dawo shi kadai aka ba wannan alhurma dan yanki da aka bashi yayi ya zamanto ya shiga ya kama garin din yaso kuma alhurmar ta wato ta dawo idan yau zamu tashi wato babi na gaba malam yake cewa babu ma yajuzu qatluhu wato baban da zai yi mana bayani game da abin da ya halatta wato a kashe shi a cikin harami yanzu mun gani anan a harami bakka kashe wani abin wata dabba bakka kashe mi bakka cire wata itaciya bakka tunzura wata tsuntsu ko wata dabba duka wannan haramun ne to amma yan shari'ar musulunci sai ta kawo mana wato wani abu wanda ya halatta wato a kashe shi wato hatta a cikin harami din kenan zai mu gani menene ya halatta ya zamanto an kashe shi alhadithu thani wal 20 ba'da al 200 ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala khamsun min ad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil harami al ghurabu wal hida'atu wal aqrabu wal fa'ratu والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. وتوانا حديث إمام البخاري وتودا إمام مسلم سكر ويتوشي عندما لن يكاو من الشيعة كن وتوانا مبابا عند تم غني الرواية تا إمام مسلم أقوى نساقاني دا أبن دي شهر رواية إمام البخاري شيني وانا أقوى فاسق لفظ فاسق وانتا كمية فواسق ina wannan lafazi zan muga sabani ne yace khamsu fawasik yuqtalna fil hilli wal harami a wata ruwaya kuma ya kawo fil harami kamar yanda yake ruwaya ta Imam al-Bukhari wanda malam ya fara kawowa malam yake cewa daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yace khamsun min ad-dawabi wato wasu nau'uka guda biyar na daga cikin abin da ya shahi wato dabbobi da aka ce ad-dawab jami'i ne na dabba dabba kuma shine dukkan abin da yake diddimi wato aban kasa sawa'un tsuntsu ne ko wata dabba mai kawa biyu ne ko mai kawa hudu ko mai fuffuke duka wannan ana kiran su da ad-dawab kina wannan gabaki daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fasik fasik kuma jami'i ne na jami'in shi menene fawasik shi yasa a can ya kawo fawasik idan aka ce fasik yana daga abin da ya shafi al-fusuq al-fusuq shine kuma wato kamar khuruju ani ta'a mutun ya huta daga wato abin da ya shafi biyayya shi yasa wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala ake cewa wani fasik ne wato saboda ya huta daga da'a Allah subhanahu wataala ya saba ma ubangiji subhanahu wataala to me yasa su wannan dabbobi da tsuntsaye aka ce musu fawasik ko aka ce musu fasik malamai suka ce saboda irin yanda suka kasance saboda abin da ya shafi munin su da gutar su daga abin da ya shafi alhurma ta cutar da dan adam wato yanda suke cutar da mutane ko kuma da suke cutar da wani abu na wato mallakar dan adam idan shi yasa ya halatta ya zamanto a cikin harami ne ko ba a harami ba wannan duka ya halatta ya zamanto an kashe su annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ambata mana na farko yace al-ghurab shine wato hankaka hankaka saboda mi malamai suka ce yan saboda shi yana bannantar da dukiya yanzu hankaka la siyama irin wanda suke shibka suka ce kana shibka yana bin baya yana toniya to kaga wannan yana ma banna da yawa yanzu ka je gona kai kai wuni kana aiki duka ya biya toni an yi ruwa ka yi shiru amma kai baka san baya wato hangaka ya zo ya toni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa a kashe shi fil hilli wal harami a cikin wuri wanda yake alhurma na harami ko kuma wajen da yake baya da alhurma to wannan zaka iya wato kashe shi na biyu shine alhid'a alhid'a shine meki ko mu ce shahu saboda shi ma yana banna yanzu idan kana kiwon tsuntsayenka ko kuma wasu kaji kai ba kaji kadai ba hatta da mutane zaka gani meki yana warce ma wani mayahi ko wani abu makamancin haka sai ya zo ya ride ka kawai ya warce abun ya dai to kaga wani idan kuma tsuntsaye ne ko kuma wasu kaji ne kake kiwon su kawai nan da nan zaka gani ya zo ya warce ta ya duru ya warcin ma kaza ko kuma wani abu ya taidaita to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi umarni wato a kashe shi na uku yace al-aqrab ita ce wato kunama kunama kowa ya san kunama sai saboda sharrin ta kasan cizo in ga cizon ta ga sarar ta ga dahi kuma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya yi umarni ita ma ko a cikin harami ana iya a kashe ta na hudu shine alfa'ara wato bera ko kace kusu kenan da dangin shi da bera da gahiya da jaba da duk da wanne goma eh wannan duka zan mu zo kan irin wannan dangin su kenan wannan duka abin da ya shafi dangi na bera kenan gabaki ɗaya su ma ana kashe su akan abin da ya shafi cikin harami ko kuma ba wajen harami saboda shi bera akwai babban banna zai zo sawa'un ya cinye maka kaya illa tattawaini diyya biya guyguye maka kaga ya saka asara yazo ya balbaza maka kaya in akwai na ci ya ci in babu na ci kuma ya tashi ya taye shi to kaga sai saboda bannan shi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi umarni a kashe shi sannan na biyar shine alkalbul aqur wato kare wanda yake karan hauka karan hauka eh karan hauka ka san karan hauka to shi ma kashe shi ake sawa'un cikin harami ko wajen harami wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya bada izini a kashe shi kenan dukkan wannan dabbobin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a kashe su saboda mi saboda suna huta daga wato bangaren irin wasu daga cikin dabbobi wanda irin misali basu cutar da dan adam to dukkan wannan zaka gani suna cutarwa sawa'un a cikin harami ko ba cikin harami ba annabi sallallahu alaihi wasallama duka yayi umarni wato a kashe su to wannan kuma ba su kade ba duk wanda zai shiga kalkashin su misali na abinda ya shahi hankaka da shahu duk wanda zai shiga kalkashin shi da dangin shi na irin yana cutar da dan adam ko wani abu makamancin haka to shi ma ya halatta a kashe shi misali me ake ce mata kunama kaga kunama dukkan wani kwari irin ta wanda ya zamanto idan ya saye ka akwai dahi misali irin maci to shi ma ya halatta wato a kashe shi matukar wato ya zamanto zai cutar da al'umma haka kuma abin da ya shahi alfa'ara bera da dukkan dangin wani abu wanda zai zamanto ya cutar da al'umma haka alkalbul aqur kaga alkalbul aqur kuma irin su namomin daji wannan min babi aula irin su zaki su damusa su kura dukkan abin da zasu iya cutar da al'umma wannan min babi aula ya zamanto wato an kashe su kina wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana a cikin wannan hadisi sannan malamai sun raba dabbobi wato wajen kaso guda hudu daga cikin kasan da malamai suka yi akwai irin dabbobi wanda suke ana misali kamar ɗebe kewa da su irin abin da ya shahi bahimatul an'am kaga irin su raƙumma irin su awaki irin su shanu irin su raguna to wannan duka dabbobi ne wanda misali na ɗebe kewa kuma zaka iya ɗauke su ka yanka ka ci kaga ni zaka ga zo wani shi aikin shi kawai kiwo lahiya lau yana kiwo ga dabbobin shi lahiya lau sai ya shigo ma cikin su kaga ya zamana ya taba wannan ya shafa wannan wato yana ɗebe kewa da shi to wannan kaso na farko kaso kuma na biyu akwai irin dabbobin da su ba a cin su kuma amma bissu cutar da mutane ba a cin su bissu cutar da mutane to wannan ba a kashe su ba a kashe su ko da sun shiga cikin harami matukar bissu cutar da mutane kuma ba a cin su to wannan baka ce baka kashe su saboda su ba a cin su misali jaki ko da ke shi yana akwai keta amma kuma sai an taba shi koko to banci a doki ba a cin doki musa to irin dabbobin da ba a ci sannan kuma ya ba a cin su suka shigo harami wannan bai halatta ka ce dan ba a cin suka je ka kashe su kaga wannan nau'i na biyu sai kuma dabbobi nau'i na uku irin masu cutarwa kamar yadda hadisin nan ya bayyana mana to kinan kaga su kuma masu cutarwa wannan a cikin harami ko ba cikin harami ba kana iya kashe su ba kunama daga tazo nan zaka gani ribibin kashe ta zai wani karan hauka in yazo nan da jihuwa da wannan ayya rabu da ku in kun kashe shi kun kashe shi haka nan kinan wannan su ko a cikin harami ko ba cikin harami ba kashe su zai nau'i na hudu shine wato irin dabbobi ko mu ce wanda suke cikin ruwa ka gani su ma ba cutarwa ba mafi yawansu suke kenan su ma ba zai zamanto ba wato an kashe su kenan dukkan wanda ya zamanto yana cutarwa shine a cikin harami ya halatta a kashe shi amma sabanin haka nan ba zai zamanto ba wato an kashe su kenan a gurguje wannan hadisin zan magani akwai halaccin kashe dabbobin da hadisin ya ambata mana sawa'un cikin harami ko ba cikin wato harami ba sannan yana daga cikin cutarwarsu saboda sun kasance suna cutar sawa'un su cutar da rai ko su cutar da dukiya ko kuma wani abu makamancin haka nan shi yasa shari'ar musulunci wato ta sa ba laifi mutun yana iya kashe su sawa'un cikin harami ne ko ba cikin harami ba haka kuma zan mu gani irin cikar shari'a ta musulunci inda ta bada wato ka zamanto ka karar da abinda zai zamanto ya kawo maka wani fasadi ko wani abu makamancin haka nan sannan cutarwa cutarwa ce a ko ina sunanta cutarwa dukkan abinda zai kasance zai cutar da mutun ko zai cutar da kai wani abu to shari'ar musulunci ta bada dama cewa wannan ko a cikin harami yake irin na dabbobin nan wato ya zamanto an kashe su to wannan malamin hadisi da ya kawo mana a wannan baba sai babu na gaba malamin yake cewa babu dukhuli makkata wa ghairihi baban da zai yi mana bayani game da hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga makka yanda ya shiga makka da irin da ya shiga makka ya shiga ka'aba yayin sallah yayin dawafi duka malan zai kawo mana wato wasu daga cikin hadisai wato a cikin wannan babu malan yace alhadisu salisu wal 20 ba'da al 200 an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkata amal fath wa ala ra'sihi al mighfar falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه وتوانا حديثي روايه daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda zai mana bayani akan abin da ya shafi hukuncin shiga makka ba tare da ihrami ba kamar yanda lokacin da muka yi bayani akan daukan ihrami mun kawo mas'alar shin mutun ya iya shiga makka ba tare da ihrami ba to kaga wannan hadisin yana mana nuni akan wannan hukunci sannan zan mu gani irin abin da ya shahi bayanan da hadisin wannan yazo yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance da kafurai sun yi wato an yi sulhul hudaybiyya da aka yi sulhul hudaybiyya quraishawa he suka zamanto sun taka wato alƙawari da akai annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka tada alƙawari to sai ya zamanto aka shirya da marar yakin su to a wannan lokaci ne aka zo aka yi fatihu makka aka zo aka bude makka to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo fatihu makka dan a bude makka shine Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake ba mu wato labari a cikin wannan wato hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi shiri irin shirin yaki shi yasa yace wa ala ra'sihi dakhala makkata amal fil wa ala ra'sihi al mighfar attada akan annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hula hula kwano wanda ake sawa ta yaki da idan soji ya shirya ya kare ya sa hular kwano saboda tukasan za a shiga fagen daga saboda ita ko ka bugo takobi ba zai zamanto ba ya sare ka saboda ta karhe ce da Hausa ne muke ce mata hular kwano to akan annabi sallallahu alaihi wa sallama akan akwai wannan hulai da aka shigo bancin abubuwa na yaki ya gama tunda da aka shigo annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta bada sheda cewa dukkan wato mutumin da yaje ya shiga harami ya samu amintuwa dukkan mutumin da ya shiga gidan shi ya kunube ya samu amintuwa ka ayake shi dukkan mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya samu amintuwa wanda bai shiga ku ba da yaki duka haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadi gabaki daya aka kama na kamawa sai aka zo ana haka annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yace amma dai banda wasu daga cikin su annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai Abdul Aziz bin Hatal annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan banda shi ko ina ya tsaya a kashe shi sai aka zo aka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin cewa fa gashi can fa bi astaril ka'aba yaje ya kama rigar ka'aba ya markai da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama yace uqutuluhu kuje haka nan ma aka mu shi aka kashe shi saboda mi saboda irin yanda yayi tsageranci da addinin musulunci yanda yayi ma addinin musulunci tsageranci hayya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yana rataye da yara ya kama wato abin da ya shafi rigar ka'aba yayi ta'alluqi da ita annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a kunto shi a kashe shi haka nan ina wannan ya nuna mana cewa harami idan ya zamanto mutum mai laifi ne ya shigo tunda annabi sallallahu alaihi wasallam hay lokacin an bashi mine an bashi hilli an bashi cewa harami ba harami bane yanzu tunda ya ce walam yahilla li illa sa'atan ba bashi shi ma ba halitta mishi bai shiga wajen da yaki sai wani dan yankin lokaci kina a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani hatta da ya kama rigar Ka'aba yana game da ita a lokacin annabi ya ce a kashe shi haka amma sabanin haka nan yanzu lokacin in yanzu ne ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce makka ta dawo alhurmata to wannan duk ta'addacin da mutun yayi in da ya shiga nan ba za a yi a ce a kamo shi ba inda nan annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ne aka yi ma wannan da fatan an fahimta saboda mun huce da hadisi na Abdullah ibn Zubair wato da suka ce ai innal harama la yu'izu asiyan wai cewa harami bayya katangace mutumin da yake mai sabo su dai suna neman su halatta wato abin da ya shahi jina Abdullah ibn Zubair wanda wannan kuskure ne shi harami harami ne idan mutum ya shiga harami to duk abin da ake wannan ya shiga alkurma ba za a iya shiga ciki a ce a kamo shi ba a je a kashe shi ko kuma a kashe shi a ciki to na annabi sallallahu alaihi wasallama saboda an bashi halacci ne ya shiga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ukutuluhu ku je koda ko yana jingine da Ka'abai wato a kashe shi haka sahabbai suka kashe shi wasu daga cikin malamai suka ce a wannan akwai halaccin misali a tsayar da haddi a harami misali wani ya aikata abinda za a tsira mishi haddi a shiga cikin harami a tsira mishi haddi amma malamai suka ce a ko haddi ba za a tsira ba cikin harami saboda ai shi nan annabi sallallahu alaihi wasallama an bashi halaccin wannan lokacin ne shi yasa ya shiga wato ya zamanto ya ce hatta wato shi Abdul Aziz aka kashe shi amma dai sabanin haka nan mu ba ba mu ba halacci ba wanda aka ba ma halacci sai annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya tahi alhurman makka ta dawo ba zai zamanto ba an shiga an kashe wani abu wato a cikin ta kenan hadisin nan da farko zan magani akwai halaccin wato mutun ya sanya wannan hula ta kwano ko kuma wasu abubuwa na yaki dan ya nemi kariya daga abin da ya shahi wato maki ko kuma tsoron wani abu kada ya zamanto kun shiga fagen daga kai baka sa ba kariya idan kaga nan da nan daga an bugo takobi zai iya samun ka sannan kuma wato wannan yana da nukara nuna mana al-akhdhu bil asbab cewa ruko da sababi kada ka ce a kai kai dogaro da Allah kuma ka ta yaki babu takobi babu komi kaza da kaza a al-akhdhu bil asbab na annabi sallallahu alaihi wasallam karan kan shi da ya dauki mi sai da ya kama sababi shine ya sanya kayan yaki ya sanya hadda wato abin da ya shahi hulak kwano sannan yayi tawakkali ga Allah subhanahu wataala sannan malamai suka ce wannan shine cikakken tawakkali ga Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba mu labarin cewa da muna dogaro muna tawakkali yanda ga Allah subhanahu wataala yanda yake hakikanin tawakkali da Allah subhanahu wataala ya azurta mu kamar yanda yake azurta tsuntsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsuntsu zai tashi da sahe da yunwa cikin shi kwalab babu komi a cikin shi ya tashi ina zaya neman abinci bai aje ba amma zai tashi ta yi nema to kai ma idan ka nemi sababi kina wannan da shine Allah subhanahu wataala zai azurta kai baka wato abinda wato ka wadata sannan a wannan hadisin zan magani halaccin shiga makka ba tare da ihrami ba ga mutumin da wato ba haji ba zai kuma ba umara ba kenan kana iya ka shiga makka dan ziyara ko kuma dan kaje ka zamna a gari ba cewa ba dole ne idan zan shiga garin makka kawai ne na dauki ihrami misali daga nan kawai zaka tashi Allah ya hore maka ka ce ka tafi makka ba tare da kai umara ba ko kuma kai haji kawai ka tafi garin makka amma dai abinda ƙarin falala da ƙarin lada yana irin daga nan zaka tsaye wanda ka dauki ihrami ka bugi tsuntsu tsuntsu biyu da jiha guda ne ake cako da dutsi guda kina wannan zai yi zaman tawaye amma sa idan baka yi ba haka nan baka dauki ba ihrami baka je ba da umara ko da haji wannan ba laifi bane ba ba laifi bane ba kina wannan hadisin zan magani kuma irin halaccin rihi Ka'aba da abin da ya shahi wata tufa kamar yanda zaka gani ana ma Ka'aba riga wato har ai wannan lokacin haka kuma wato halaccin wato wanda alhurma Allah subhanahu wataala ya taka a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka bashi alhurma, aka bashi dama ya iya ya kar garin Makka, kenan wannan shiga shi gindin Ka'aba bai hana cewa ya zamanto ya kare shi akan kada ya zamanto an zubar da jini shi. A haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato aje a kashe shi saboda irin yanda ya tsageranci da abin da ya shafi musulmai. Kenan wannan hadisin abin da ya kumsa. Sai hadisi na gaba mallan yake cewa الحديث الرابع والعشرون بعد المئتين وتو حديثي عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من ثنية من الثنية العليا التي ببطحاء وخرج من الثنية السفلى وتونا شكما حديث عبد الله بن عمر وندينا ara nuna mana irin yanda Abdullahi dan Umar yake bibiya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kasa yin daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama an ce wanda yafi bibiyar yanda Annabi duk abinda Annabi yayi yana kokarin sai yayi shi shine Abdullahi bin Umar. A hanyar Makka aka ce akwai wani icce, wata rana Annabi ya zo huciya, iccen ya dan zaro haka, sai Annabi ya dan duka ya huci. Abdullahi dan Umar iccen yanzu babu shi lokacin, Abdullahi dan Umar amma in yazo wajen sai yayi haka ya huce, saboda shi irin yanda yake son koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zan mu gani a hadisi na gaba ko kuma can wajen karshe mallan zai kawo mana shi a cikin wannan baba, irin yanda Abdullahi dan Umar wato lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba, Annabi yana hutawa, an buɗe Ka'aba, Annabi suna ciki da aka shiga, suka shiga yayi akari da Abdullahi dan Umar yana kofa yana jira, ana buɗewa Abdullahi ya shiga dan ya ji mi Annabi yayi shi ma yayi daga gaugawa. To yana daga cikin sahabban da suke koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shine yake ba mu wannan hadisin, yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama dakhala Makka, ya shigo Makka min Kada'a, daga wani wuri wanda ake ce ma Kada'a, wato wani wuri ne wanda yake hanya ce, shine yace athaniyatul uliya, hanya ce wadda take mai tsawo haka ko mu ce mai tudu, wanda tana tsakankanin duwatsu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo wato daga wannan ya shigo Makka, da zai huta kuma shine yace wa kharaja min athaniyatis sufula, ya huta kuma daga hanya wadda take ita ma tsakankanin wato duwatsu guda biyu amma ta kasa. Kina wannan yana nuna mana daga inda Annabi ya shigo Makka, sannan kuma wato taga inda ya huta, wanda wannan kuma wato a hajjatul wada' ne. A hajjatul wada' ne Annabi sallallahu alaihi wasallama wato da asba ya zamanto ya shigo, sannan kuma bayan an gama haji lokacin da zai koma Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta wato daga wato saniyatu as-sufula. Kina wannan hadisin daga cikin abin da zan mu fahimta a ciki shine halaccin shiga da huta na gari, misali daga kohohi ko daga hanyoyi daban-daban. Kana iya in ka shigo gari daga wata hanya ka huta daga wata hanya, idan kuma hanya ɗaya ce garin sai ka bi daga inda ka huto, idan sai ka bi daga inda ka huto wato ka koma. Haka kuma wannan hikima ta shari'ar musulunci, irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama komai yake nuna mana a ringa sabantawa da wasu abu makamancin haka. حديثي نقب شما رواية لك عبد الله دون عمر يكتش وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وأثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. Wato wannan hadisi shi kuma shi ma ruwaya ce daga Abdullahi dan Umar, wanda muka yi bayani akan irin yanda yake koyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama dakhala albayta, wato ya shiga wato Ka'aba, nan albayt ana nihin Ka'aba, shi da wa shi da Usama bin Zaid da Bilal da Usman bin Talha da suka shiga, fa aghlaqu alaihim albaba, sai aka rihe musu koha. Falamma fatahu, lokacin da aka bude musu kofa, Abdullahi yake cewa kuntu awwalu man walaja, nini farkon wanda na fara shiga wato cikin Ka'aba. Falaqitu Bilalan, sai ce hina hade da Bilal, fa sa'altuhu, sai na tambaye shi, hal salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, shin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya shigo nan Ka'aba yayi sallah? Bilal yace mishi qala na'am, eh kwarai yayi sallah, bainal amudaini al-yamanin, ya to yayi sallah tsakankanin wannan amudi guda biyu wanda suke wato bangaren dama. Wannan hadisin Abdullahi dan Umar, yarda Allah ta tabbata a gare shi, bancin an shiga an yi fathu Makka, an bude Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake ɗakin Ka'aba, an kakkarya dukkan gumakai gabaki daya, an hudda dukkan wani abu wanda jahiliya suka kasance suna bautawa. To bancin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga Ka'aba, ya shiga yayi sallah a ciki, tare da shi akwai mutum uku. Na farko shine Usama bin Zaid. Usama bin Zaid mun kasance ya kasance shi yake ma annabi, shine kamar irin boy annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yana tare da shi. Zaka gani da yawa ana hagaitawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci tare da Usama, wani lokaci tare da Anas, duka wannan sun kasance suna ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima. Sannan na biyu shine Bilal. Bilal kuma saboda shine ladani, ya kasance shi ma yana lazimta annabi sallallahu alaihi wasallama a duk inda yake, a cikin bulaguro ko kuma a wani waje. Na uku shine Usman bin Talha, shi kuma wato kileluwa na Ka'aba a hannun shi suke, kileluwa na Ka'aba a hannun shi suke, shi su suka bude ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Da suka shiga Ka'aba sai aka ruho musu kofa, saboda kan mutane su shiga ayi cincirin duwa a ana san annabi sallallahu alaihi wasallama, a sa musu zahama, a sa musu taruwa a wajen. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin Ka'aba da aka bude. Abdullahi dan Umar yace shi ya fara zuwa ya shiga Ka'aba lokacin da aka bude, saboda ni shine muka ce irin yanda yake koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama, a komai shi yana bibiya irin mi annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata a wuri kaza, a wuri kaza, a wuri kaza, dan shi ma yayi kokari wato ya aikata. Da ya shigo ma kuma sai ya tambayi Bilal, yace Bilal hal salla fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ce Bilal shin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shigo yayi sallah ne a ciki? Yace eh kwarai yayi sallah, yace yayi sallah tsakankanin wannan amudaini wanda suke bangaren dama, gimshikai guda biyu wanda suke bangaren dama, wato anan ne wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah. To sallah yanda yayi kina wannan amud guda biyu misali, tunda lokacin malamai suka ce Ka'aba tana da amud guda uku, daga baya ma kuma akwai wasu amud wanda yanzu amma guda uku ne kadai ina ji a tsaka. To annabi sallallahu alaihi wasallama sai misali nan ga guda biyu, sai ya tsaya anan ya bar guda a can, kina guda biyu su annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bangaren su, wato yayi sallah wato raka'ataini, wato yayi sallaci raka'a wato guda biyu a cikin Ka'aba. Yanan wannan hadisin malamai sun yi sabani akan wannan, shin zaka iya sallah a cikin Ka'aba ta farilla ko kuma sai nafila? To sai suka yi ittifaki akan cewa ya halatta mutum yayi sallah wato ta nafila a saman Ka'aba, misali saman Ka'aba, wannan sun yi ittifaki. Haka kuma a cikin Ka'aba ya halatta kai sallah, inda suka yi sabani shin ya halatta ya zamanto kai sallar farilla a cikin Ka'aba ko kuma bai halatta ba. Saboda idan sallar farilla ce zaka yi, ina kake kallo zaka yi sallah? Ka'aba zaka kalla. To idan a ciki kake kuma ina zaka kalla? Ina zaka kalla malam? Waje. To shi yasa malamai suka yi sabani cewa shin ya halatta kai sallah a ciki ko kuma bai halatta kai wani? To yana daga cikin wasu malamai suka ce ai ya halatta ya zamanto kai sallah hatta ta farilla a cikin Ka'aba, saboda ayyan nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wannan da ya yi nafila a cikin misali. Sannan kuma suka ce ai kuma babu dalili wanda ya zo ya nuna cewa za a yi nafila ba a yi ba farilla ba, saboda suka ce hadisin da Abdullahi dan Umar ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yace ka ai sallah a saman Ka'aba, wannan hadisi ne wanda yake wato dha'ifi. Sannan dalilin da suka kawo hujja shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura, an sanya mishi kasa wato wajen sallah ne kuma tsarkaka ne, mai tsarkakewa ce. To ba a kebance ba wani, ba a togace waje aka ce banda waje kaza ba za ka yi sallah ba a cikin shi. Cikin Ka'aba a ƙasa yake ko a ina? A ƙasa yake. Kenan ka gani shi ma za ka iya yin sallah a ciki. Kisa mai su daga cikin malamai suke ganin cewa wato ya halatta, wato kana iya halta da abin da ya shahi wato sallah farilla wato a cikin wato Ka'aba. A nan dai zan magani ya halatta shiga Ka'aba. Kisa za ka gani har yanzu wani lokaci irin shugabanni ko wasu wato manya-manyan mutane idan suka je ƙasar Saudiya za ka gani wato ana buɗe musu Ka'aba su shiga. Kuma ya halatta idan ka shiga ya zamanto kayi wato abin da ya shafi sallah a ciki. Sannan kuma ya halatta a rihe ƙofarta, duka tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ana rihe ta, in ya shiga da ya shiga ma kuma an rihe. Kenan duka wannan ba laifi bane ba, shari'a ta zamanto ta sa akan wannan ana iya yi. Sannan kuma zan mu ga irin yanda Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi ya kasance wato yana bibiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wato ayyukan da yake aikata. Sannan a hadisin nan zan mu gani wato irin mahimmancin tambaya akan abin da ya shafi ilimi dan ka samu ilimi. Kai tambaya dan ka samu ilimi, idan baka san ba abu ko kuma kana so ka aikata abu ya zamanto kayi tambaya. Kamar yadda shi Abdullahi bin Umar yana shigowa kai tsaye ya fara ma da Bilal tambaya cewa shin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a ciki? Yace mishi eh, kwarai Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi sallah a cikin Ka'aba. Al-hadithu sadis wal 20 ba'da al-mi'atayn an Umar radiyallahu anhu annahu jaa ila hajar al-aswad faqabbalahu wa qala إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر يرد الله تتبتى أغريش واتو يازو يشكو كعبة يشكو واتو مسلاتن كعبة مسلاتن حرم سيدو لوكة تندزي طوافي عن سنة إذا لك طوافي شيني كذوك سنباتي wato abin da ya shafi Hajar al-Aswad, ka taba shi ko kai ishara, afwan, ka taba shi ko kai ishara idan zaka yi tawafi. Kuma ya halatta ka zo ka sumbace shi irin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi. To Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi da yazo wajen Hajar al-Aswad sai ya sumbace shi. Da ya sumbace Hajar al-Aswad sai ya dawo kuma ya kalle shi yace inni la a'lamu annaka hajar, kai fa na sani sane kai dutse. Yace la taduru wa la tanfa, baka wato cutarwa kuma baka amfanarwa. Yace walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yuqabbilu kama qabbaltuka. Yace wallahi ni in ba dan naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sumbata ga, to ya zan yi in sumbace ka? Ba zan sumbace ka. To wannan yake nuna mana irin wato haƙiƙanin abin da ya shafi ubudiyya ta abin da ya shafi bawa ga Ubangiji, wato abin da ya shafi bawa da Ubangiji. Yanzu kaga shi Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi, kawai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ne yana ana sumbata wannan hajar. Ba dan bami, ba dan cewa wannan hajar in idan baka wannan dutse idan ka zo baka sumbace shi ba zai cutar da kai ba, ba dan ba kuma idan ka sumbace shi zai amfanar da kai ba. Shari'a ce, idan aka ce maka menene hikimar shari'a akan sumbatar abin da ya shafi Hajar al-Aswad, ba za ka ce ba ga hikimar nan. Annabi ya yi, to shi wannan ibada ne, zaka abu ne wanda yake ibada, dole ka yi sami'ina wa ata'na, dole ka bi shi. Shi ne malaman usul suke ce mata akwai ibada wadda take ma'qulatul ma'ana, akwai ghairu ma'qulatul ma'ana, ibada wadda take hankalinka ba zai iya hankalto ma'anarta ba, dan me yasa aka ce kai kaza? Yanzu Hajar al-Aswad me yasa aka ce ka sumbace shi? Dutse ne ka sumbace shi aka ce, kuma in ka sumbace shi ba wani zaki ba za ka yi, ba wani dadi ba zaka ji ba wani wannan ba hajar dutsi ne shi yasa Umar yace inni da alamu annaka hajar ni fa na san kai dutsi ne bakka cutarwa bakka amfanarwa in ba dan kawai na ga annabi yana sumbata ka bai ce wallahi ma kabbalto ba zai sumbace ka amma ka duba ka ga irin wato yanda wasu suke tsorata da wani abu wanda wani dutsi ko wani gumiki ko wata laya ko wani abu wanda zaka gani abin kazan da amma zaka ga mutun yana tunzura idan ya gani saboda yana wai tsoran wai kai ya cutar da shi wannan abu misali irin layu wanda ake daddarawa kaga wani in ka zo yana ganin laya ce wannan zai ringa ma sama sama yana tsoro yana tsoro to wannan kaga dukkan rishin tauhidi ne ubangiji subhanahu wataala shine ya kamata a ringa ma irin wannan tsoro ka ringa ma Allah irin wannan tsoro na cewa da ka san irin yanda ubangiji subhanahu wataala azaba shi take ka ringa firgita daga cikin magabata in ban manta ba irin su Sufyan as-Sauri yana barci idan ya tuna jahannama amma wani yake zabura ya tashi ya ringa sallah saboda tsoro amma kai zaka gani an ba da hakarin ga magana wai aljanna ta mai raboci ku ɗan kaza ne aljanna ta mai raboci ko wani zai je da ku ya sha sa ku aljanna a ranar lahira yayi furodi in ku a shiga da ku aljanna kaga dukan wannan abun abu ne wanda akwai matsala to sumbatar hajarul aswad in ma ba a samu ba hikima wadda wato ta bayyana cewa gashi a sumbace shi abinda yake mana nuni yana mana nuni akan wato tsantsan girmama wato Allah subhanahu wa ta'ala da kuma girmama abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da shi cewa shara'i ne na Islam abubuwa ne wanda suke na musulunci dole mutum ya zamanto yayi sami'ina wa ata'ana sannan koyi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato akan idan kai wannan kaga Umar ta yi walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka yace in ba dan naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sumbata kai yace wallahi ba zai zamanto ba wato ya sumbace shi kuma wannan yana nuna mana wato ibada ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ta akan wannan ba wai kawai haka ne ba ake yin wato ake sumbata shi sannan kuma a wannan hadisi zan mu gani irin wato fiqhun Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi da kuma irin kwadayin shi akan bin wato annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma zan mu gani da irin girmama wato tauhidi a zakatan wanda suke mummune irin girmama tauhidi cewa ai a zamanin jahiliya sun san duwatsu ana sassaka su a ringa musu bauta to kaga dan girmama tauhidi yazo yayin da ya jaddada cewa wallahi ya san kai dutsi ne bakka cutarwa bakka amfanarwa kaga ni mai sa maka cuta ta same ka Allah ne zai kadarta maka amfani ma daga Allah ne babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya riga ya rubuta maka kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ba ta yin da za a yi wato wani abu ya zo ya same ka sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya riga ya rubuta maka hadisi yana nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da dukkan al'umma za su haɗu ga baki daya ala an yadurruka bi shay'in da za su cutar da kai da wani abu wallahi lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara maka haka kuma wa injtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in da za su haɗu akan su amfanar da kai da wani abu lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ba za su iya amfanar da kai da wani abu face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ambata ya kadarta maka abinda ake so ka kama Allah subhanahu wa ta'ala kai roko ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shine zai hudda ka a cikin tsanani shine zai kawo maka sauki a lokacin da kake nema zai wannan da muke ta rudi ana ta wannan abinda ya shafi kudeta nan da kai ana eko wasu zata ka hari kaza da kaza ya kamata soja su kama jiki ayi kaza ko France ta yi ko ina ne ko menene duka wannan ba shi bane ba babban abu shine a kama Allah subhanahu wataala sannan kuma alhamdulillah wallahi an fara samun natija yanda malamai suka dukufa suka wuto ake tama mutane nasiha ake cewa a koma ga Allah subhanahu wataala wannan shine mafita a tashi akai ta alqunutu masallatayya ake ta alqunutu idan an tashi sallah ake ayi ta adda Allah ka mana zaman lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yassara mana wannan abu da aka shiga Allah ya zaba mana abin da yake alkhairi wai ba wai kawai haka cewa badan ka zo kaga wani yazo ya zamana a wannan mutane turawa sai su iya kawo mana aminci 30 za su iya kwace Niger su yi kaza su yi kaza su yi kaza duka a ringa firgita mutane saka gani mutane ana wasu suna tsorata da wannan abu kana tsorata da wannan abu amma kai da kake da ubangiji kai da kake da Allah subhanahu wataala abin da ya kamata kai ka samu nutsuwa ka san kawai lan yusibana illa ma kataba Allah lana alallahi tawakkalna ga Allah subhanahu wataala muka dogara shi zai kawo mana dauki idan duka wannan abubuwa ne wanda ya kamata mutane su dawo kan abin da ya shafi karantarwa ta addinin musulunci wato shine Allah subhanahu wataala wato ya kawo musu sauki wai ka gani har kungiyar wai bokaye wai suka zo wai da aljannun da aka kawo Niger gomi wannan abin takeici ne Allah da wai wai da su aka kawo Niger wai dan su kare Niger dan su kare Niger to ka gani yo wannan ya ka gani an samu cikin al'umma wasu wanda za su samu yaqini da wannan kaga wani wanda zai zo ya ce a shikenan tunda mutanen sun shigo ai shikenan magana in gaskiya ne ake ta yaƙi yaƙin nan da ku aka kawo Niger ku je ku tare yaƙin da ake in gaskiya ne eh ake kawo ma mutane a ta ake kashe ƴan uwanmu musulmi in haka ne man aje can ga inda za a yi sai yanzu a ce wani ka a huto ake wannan kuma ba ma dan Niger ba ka gani wai har daidai sahil ake sasu abu ne wanda kawai ya kamata shari'a duk da kwanan nan su sabbin shugabannin za su saki za su za a zamana a sa sabbin dokoki da wasu menene a nan ya kamata malamai su zamanto sun shiga wasu abubuwan da ake yi wanda shari'a ba ta yarda ba da su a yi kokari a hudda su saboda ƙasa ce ta musulmai katuro indigenous person musulmi ne mu musulmi ne su musulmi ne shugabannin kinan ya kamata wasu abubuwa ya zamanto ana kaucewa irin wannan abubuwa ba kowane abu ba kullu man habba wa dabba azo a ringa kashi kasan mu kuma a ce haka nan za a tai kasa ce wanda take feyi laye ko feyi laye kace su wan turawan da suka isko mu ba da musulunci ba da musulunci suka isko mu kenan dole a duba dabi'an mu ta musulunci al'adan mu ta wuri ba zai zamanto ba a ce an kawo mana wani abu wanda zai saba mana al'ada su wajen su sun kai musulunci wajen su to ka gani bai kai ba ayin adalci ake so kenan wajen ku kuna musulmi akwai abin da shari'a ku ta kaddarta muku akwai abin da shari'a ku ta yanka muku cewa kaza kaza za ku yi kenan sai a zo ya zamanto an bi shari'ar mu ta musulunci yanda ta yanka mana Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan zan mu gani irin muhimmancin tauhidi irin yanda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suke ruku wato da shi haka kuma wato zan mu gani bayani akan shi Hajar al-Aswad irin yanda wato yake da falala ai yake jikin Ka'aba sannan yana da sima kissa lokacin da Quraishawa hatta suka yi sabanin wa zai dauki Hajar al-Aswad ya dora shi gurin shi annabi suka yi ittifaki akan mutumin da ya fara kullawa kawai sun zo sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kullu akai shawara suka kakkama aka daga annabi sallallahu alaihi wasallama da hannun shi ya aje shi sannan kuma wato a wannan hadisin zan mu gani wato ya kamata ga mutum wanda ya sani misali malami ya zamanto ya bayyana ma wato mutane abin da ya shafi hukunce na wannan shari'a da kuma abin da ya shafi aikatan ya musu bayani wanda yake falla yanzu nan ku duba mu ga irin fiqhun Umar ka gani idan da sambata yayi kawai aka kyade wani he ya dauka wani abu ne mai daraja ko idan baka sambace shi ba zai cutar da kai kaga he baka bayanin cewa Hajar ne baka amfanarwa baka cutarwa kawai annabi muka ga yayi muka yi sami'ina wa afa'ana kai sauran lokaci san kan san kin yi kan tayyib kana hadisi na gaba malam yake cewa an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu makkah فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم لحمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأصواف الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأصواف كلها إلا الإبقاء عليهم وتوانا حديثي شيكما عبد الله بن عباس يرضى الله تتبتع غريش يكتشوا النبي صلى الله عليه وسلم لوكا تند يزو مكة تارد سحبينش سيم الشركان مكة سيكتشوا إنه يقدم عليكم قوم للي حقيقة وتوسو جماعة ذاس زوس قباتو مكم وتوسو شقو وننقرون سكتشوا وهنتهم الحمى يثرب وتهم masassara ta Madina akwai wata masassara da aka yi ta Madina wato ta gajiyar da su shine ta gajiyar da su to annabi sallallahu alaihi wasallama da yaji wannan fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabban shi an yarmalul ashwaq as-salata cewa wannan tawafi uku da za a yi na farko a yi su da sassata a yi su da gudu-gudu dan a gwada ma mushrikai fa ba mu ba masassara ba yunwa watar waya sai yasa aka a huddo ma bangare guda na wato abin da ya shafi kafada su gani game da karhin mu babu yunwa babu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce su da su yi gudu akan wannan wa an yamshu bainar rukunaini idan sun zo kuma wato abin da ya shafi sakankanin rukunul yamani da hajarul aswad sai su yi abin da ya shafi wato tahiyya ba tare da sun yi gaugawa ba sai yake cewa walam yamna'uhum an yarmulul ashwaq kullaha abinda ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama yace duka kewaya bakwai da za a yi dawafi bakwai da za a yi illa al-ibqa alaihi sai dai dan kai ya tsananta ma sahabbai kawai dan kai ya tsananta ma sahabbai a ce idan ka zo gabaki daya dawafi da zaka yi kewaya bakwai gabaki daya da gudu zaka yi ta ko mu ce da sassaka to kai ta da da sauri kenan wannan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo makka da suka shigo za su yi umara sai su mushrikai suke cewa fa sahaban nan za su nan za su shigo da umara za ku gani duk masassara ta kama su yunwa ta kama su gabaki daya to annabi sallallahu alaihi wasallama da yaji wannan to sai ya ba su labari yace musu su zamanto sun yi gudu game da abin da ya shafi dawafi uku na farko da za a yi sannan wannan umara da suka shigo za su yi wace umara ce umaratul qada umara da za su yi ta ramuwa lokacin da suka zo da aka hana su da suka koma to da ayyajejeniyar da za su yi da za su dawo ita ne wannan umara ta abin da ya shafi al-qada ita ce sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wato suka shigo akan wannan anan zan magani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi ma sahabbai bayani da kuma irin fiqhu da kuma irin siyasa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato sanin abinda su mushrikai wato suke yi dan su ma musulmi dariya annabi sallallahu alaihi wasallama yasa dan a saba musu a nuna musu cewa huwa babu cewa musulmi ya zamanto gajiyayye shi yasa a duk inda kake musulmi kada ka nuna kai wa kai da'ifi ne ko kuma ka ce kai ne mai rauni ko na makamancin haka a musulmi a ko ina shi yake da izza musulmi a ko ina shi ne gaba saboda kai kake da tuta ta musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi wato yace idan kun gamu da mushriki ma akan hanya kada ya shiga tsakan titi ba shi ba ibin kan titi baba ya kuma sai shi ya shiga wato can gehen hanya ya dai titi na musulmi ne ba na mushriki ba masabanin haka zaka gani yanzu musulman wata ran muna zamantawa muna mai da kanmu baya sai zamantawa abu zaka daga an yi abu zaka gani ka mai da kan ka baya kai ko kana musulmi wanda kai ne kamata a ce kake da izza kai ne wanda ya cancanta ya zamanto kai ne a gaba haka bangaren abin da ya shafi malamai su ne a gaba saboda su ne wato magadan annabawa kai kake dauke da alqur'ani kai kake dauke da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba wani wanda yake kahuri ko mushriki ya zamanto har ya ringa jagoran ka ko kuma ya ringa ma umarni ko kuma wani abu makamancin haka, kai ne ya cancanta wato akan wannan lasiya ma idan ya zamanto a garin ku ko kuma a wani waje wanda ku ne kuke da wato sulta. Anan zan muga kuma irin wato matsayin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kaga abu na farko irin gaugawar da suka yi akan karbar wato umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kai tsaye Annabi yayi umarni, kai tsaye kuma suka wato dauki wato wannan umarni suka aikata. Kuma nan hadisin zan mu gani irin yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tausaya ma wannan al'umma, zan mu gani irin tausaya ma al'umma da yake. Kaga ni yace in ba dan kai ya tsananta ma al'umma ba, da duka dawabin uku ga baki dawabin bakwai da za a yi, da duka da sassaka za a yi su, da sauri za a yi su ana gudu. Amma dan kai ya tsananta ma sahabbai sai yace ayi guda uku wannan a gwada ma mushrikai fa babu wata cuta da ta same su. Kina wannan duka tausayi ne da rahama ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Zan mu gani a hadisai da yawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana laula ana ashqa ala ummati la amartuhum kaza, ko kuma makhafata an yashqa alaikum. Zaka gani da yawa idan ka bibi hadisai zaka gani Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana barin abin da yake so ya aikata ba dan komai ba, kada ya zamanto wato a farlanta ma al'ummar shi ya zamanto kuma al'ummar ba za su iya ba. Kinan anan kuma akwai halaccin bayyana wato ƙarfi da alfahari a wajen mushrikai. Musulmi ya gwada ma mushriki wa akwai ƙarfi, akwai power, akwai alfahari, dukkan wani mushriki ya kama jikin shi da wani wato wanda yake munafiki. La'allah kinan mu tsaya anan ganin ruwan lokaci yayi zuwa insha Allah ranar Alhamis, da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan gaba daya, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, ya shafe shi daga cikin zakatunmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.